daidai da 13 ga watan 6 shekara ta 2024. A majalisin da ya gabata, idan ba a mance ba, mun karanta maudu'i da ya shafi yadda Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, yake bibiyan gwamnoninsa da waɗanda ya ɗora kan matsayi daban-daban a garuruwan da suke wajen Madina. Garuruwan da ba a nan Sayyidina Umar yake zaune ba, yana naɗa gwamnoni a waɗannan garuruwan, sa'an nan kuma ya naɗa wasu matsayi, wasu kujeru a ofisoshi waɗanda za su kula da baitul mali da kuma wanda za su jibinci al'amarin hukunci tsakanin mutane, wato kamar abin da ya shafi alƙalanci kenan. To Sayyidina Umar yakan bibiyi gwamnoninsa ya ga yaya suke gabatar da jagorancinsu, yaya suke gudanar da jagorancinsu wa al'ummarsu. Sannan wanda aka jibinta masa kula da baitul mali, yaya yake kula da wannan ɓangare ɗin, haka zalika wanda aka jibintar masa al'amarin alƙalanci, ya yake gudanar da wannan al'amari da aka jibintar zuwa gare shi. To kusan majalisinmu na makon da ya gabata, da shi ne muka ƙarƙare bayani dangane da wannan tarihi da muka ɗauki lokaci mai tsayi na Sayyidina Umar, muna karatu a kansa. To abinda za mu kammala wannan tarihi da shi, shi ne rayuwar Sayyidina Umar ta ƙarshe-ƙarshe da kuma rasuwarsa. Rayuwar Sayyidina Umar ta ƙarshe da kuma rasuwarsa. Wannan za mu samu bayanin a shafi na 488. Shafi na 488, inda ya yi maudu'i wanda ya ƙulla babi da ya sa masa suna al-ayyamul akhiratu fi hayatil faruq. Al-ayyamul akhira fi hayatil faruq, kwanaki na ƙarshe-ƙarshe a rayuwar al-faruq, wato Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Wannan babi da ya ƙulla ƙarƙashinsa zai yi kamar shimfiɗi, wato gabatarwa, muƙaddima kenan, sannan kuma ya zo ya yi bayani daki-daki kan yadda ƙarshen rayuwar Sayyidina Umar ta kasance, Allah yarda da shi. Yace kana amirul mu'minin al-faruq radiyallahu anhu misalan lil khalifati al-adil al-mu'min al-mujahid at-taqi al-wari' al-qawi al-amin al-hasin al-mani' lil umma wa aqidatiha. Wannan kamar sharar fage yake, wato muqaddima. Yace kana amirul mu'minin al-faruq radiyallahu anhu misalan lil khalifati al-adil. أمير المؤمنين الفاروق واتو عمر كنن يا كسانچه ابون بغا مثالي ني يا كسانچه ابون كوتانچه ني دنگانه ده خليفه واتو جاغورا وند يكي عادل idan kana so ka buga misali da jagora adili to ka buga da sayyidina Umar kenan sayyidina Umar abun buga misali ne abun kwatance ne dangane da khalifa jagora shugaba wanda yake adili. Yace al-mu'minul mujahid, har ila yau kuma abun buga kwatance ne, abun buga misali ne, abun kwatance ne wajen imani, mutun ne shugaba kuma adili, sannan kuma mutun ne wanda yake mumini. Idan kana so ka buga misali kan muminai, to zaka iya buga da Sayyidina Umar, dan duk wasu siffofi na muminai ya siffanta da su. Sannan kuma al-mujahid mai kokari ne, jajirtacce ne, mai dogewa ne. Idan kana so ka buga misali dangane da duk wani mai kokari, jajirtacce, tsayayye, to ka buga da sayyidina Umar Allah yarda da shi yace attaqiyil war sannan mutun ne mai takawa abun buga misali ne wajen takawa sa'annan kuma abun buga misali ne wajen tsantseni shine alwar wato abun buga misali ne wajen tsantseni mutun ne mai matukar tsantseni alqawiyil amin mutun ne wanda yake mai karfi ba tsoro tattare da shi jarimi ne sannan kuma al-amin mutum ne mai amana ba ha'inci tattare da shi idan kana so ka buga misali da mai amana to baya sayyidina Umar wato mutum ne wanda za a yi kwatance da shi wajen amana mutum ne wanda za a buga misali da shi a wajen amana al-hisn al-mani shi sayyidina Umar garkuwa ce wacce take mai bada kariya wato sayyidina Umar garkuwa ce wacce take mai bada kariya lil umma ga al'umma sayyidina Umar garkuwa ne ga al'ummar musulmi a lokacin da ya zamanto jagora gare su sannan kuma wa aqidataha garkuwa ne ga aqidar al'umma wajen bata kariya ta yadda ba za a gurbata aqidar ba tabbas sayyidina Umar Allah yarda da shi abun buga misali ne abun kwatance ne dangane da bada kariya wa al'umma bada kwaba wa al'umma akwai hadisi da Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa hadisin na bayyana cewar wata rana sayyidina Umar Allah yarda da shi yana zaune da wani sashe na al'ummar da yake jagoranta a cikin su akwai Huzaifatu ibn al-Yaman Allah yarda da shi sai sayyidina Umar yake tambayar waɗanda yake zaune tare da su a majalisinsa cewar a cikin ku waye ya kiyaye hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan fitina Huzaifa dan Yaman Allah yarda da shi yace ni na kiyaye hadisai daga manzon Allah akan fitina dama Huzaifa kamar yadda muka sani sahabi ne da yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan duk wani sharri da ka sani shi da kansa yake bada labari yace kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil khairi wa ana as'aluhu anish sharri makhafata an yudrikani yace mutane sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in sun tashi tambayoyin su ga manzon Allah suna masa tambayoyi ne akan alkhairi me zan aikata rabautu me zan aikata in samu yardar ubangiji galibi waɗannan su ne tambayoyin sauran sahabban manzon Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ana as'aluhu an shar ni kuma in nazo tambayar manzon Allah ina tambayan sa ne akan sharri ina tambayan sa kan fitina da sharri yace ba wai yana tambayar manzon Allah dan ya zama masharranci bane kar ka dauka cewa da yayi yana tambayan manzon Allah akan sharri dan ya zama masharranci bane a'a sai bayyana maka dalilin da yasa yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan sharri yace wa ana as'aluhu anish sharri makhafata an yudrikani ni kuma na kasance ina tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan sharri tsoron kar sharrin yazo ya riske ni saboda idan mutun ya san sharri ba zai afka ciki ba amma wanda bai san sharri ba zai iya afkawa cikin sharrin ba tare da ya sani ba mawaki yake cewa araftu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif sharra yaqa fihi yace nayi kokarin sanin sharri la li sharri ba wai dan in zama masharranci ba walakin litawqihi dalili ko da yasa nake kokarin sanin sharri dan in guje masa, dan in tsorata ba tare da ka sani ba. To yace ba komai yasa yake kokarin sanin sharri ba sai dan ya guje wa sharri, ba wai dan ya zama masharranci bane yake kokarin sanin sharri sai dan ya guje masa. Yace wa man lam ya'rifi sharra, duk wanda bai san sharri ba ya qafihi, zai afka ciki. To shine Hudhayfa dan Yaman yake bayyanawa cewar mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tambayar manzon Allah akan alkhairi, shi kuma tambayar manzon Allah yake akan sharri dan ya kaurace masa, ya guje masa. To shi yasa sayyidina Umar da ya tambaye waɗanda suke zaune a majalisinsa, waye ya san hadisai da manzon Allah ya magana kan fitina, Hudhayfa yace ni ne. Sai yace aiko na san kai kafi cancanta ka sani, saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko sautari da dama, kamar yadda muka yi bayani, Hudhayfa dan Yaman shike tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan duk wata fitina, kan duk wata sharri, kuma ya bayyana hanzarinsa dan ya kaurace mata, dan ya guje mata, dan ya yi taka tsantsan wajen afkawa cikin ta. Wannan dalili na farko kenan da yasa sayyidina Umar yace kwarai kai na san ka fi cancanta, ka kai haka kuma zaka iya haka, ka cancanci kai haka kuma zaka iya haka. Dalili na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kebe Hudhayfa dan Yaman da wasu sirrika wanda ba kowa ne ya sani ba, shi yasa ake ce masa sahibu sirrin nabi, ma'abocin sirrin manzon Allah. Da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abubuwan da Hudhayfa dan Yaman ya sani na sirri su ba su sani ba. To shine sayyidina Umar da yayi tambaya kan cewar wa zai bashi bayani kan fitina da manzon Allah ya bayani kanta, Hudhayfa dan Yaman ya ce shine. Sayyidina Umar ya ce kwarai kuwa na san ka kai kai hakan, kuma ka cancanci kai hakan, kuma za ka iya yin haka din. Sai Hudhayfa dan Yaman, Allah ya yarda da shi, ya ce fitinan mutum akan iyalansa, akan karan kansa, akan dukiyarsa, fitinan mutum akan dukiyarsa. Yaya fitinan mutum akan dukiyarsa? Ta yadda dukiyar za ta shagaltar da shi ya zamanto ya bar Ubangiji, ya bar lahirarsa, sai koma ya kifu 100%, hankalinsa ya koma kan dukiyarsa, yanzu ta dukiyarsa yake ba ta lahira ba. To wannan fitina ce a rayuwar musulmi. Sannan fitinar mutum akan iyalansa, ta yadda zai shagaltu da ɗawainiyar iyalansa, da hidimar iyalansa, su ɗauke hankalinsa daga faɗitashin neman lahirarsa, su ɗauke hankalinsa daga komawa zuwa ga Ubangijinsa. Wannan fitina ce ta mutum akan iyalansa. Wasu malaman kuma suka ce fitinar mutum akan iyalansa na ya tauye haƙoƙin iyalansa da suke kansa, wannan fitina ce a gare shi dangane da iyalansa, tunda iyalai amana ce da Allah Maɗaukakin Sarki ya danka hannun kowane ma'abocin iyali. ‘Ya’yan mutum, matan mutum, amana ce Allah Maɗaukakin Sarki ya danka hannunsa. To idan mutum ya tauye wannan amanar, sai ya zamanto fitina gare shi. To shi ne Hudhayfa dan Yaman yake bayyanawa cewar fitinar mutum akan dukiyarsa, fitinar mutum akan iyalansa. Wannan fitintunun ayyuka na alkhairi suna goge wannan fitintunun, suna kankare wannan fitintunun, kamar sallah, kamar azumi, kamar sadaka, kamar karatun alqur'ani, kamar umurni da kyakkyawa, kamar hani ga mummuna. Waɗannan ayyuka na alkhairi suna goge waɗancan fitintunu da bawa ya afka ciki na iyalansa, a'a na dukiyarsa. Sayyidina Umar ya ce ba wannan fitinar nake nufi ba, ba wannan fitinar nake nufi ba, ina nufin fitinar da take tasowa kamar yadda kumfan kogi ke tasowa saman kogi, wato fitinar da ta kai makwara, ta kai intaha, ta kai iyaka, ta kai gaya, ita nake nufi. Wannan kan ba ita nake magana ba, wannan sananniyar fitina ce, amma ina nufin fitinar da ta kai kololuwa, ta kai gaya. Sai Hudhayfa dan Yaman ya ce na gane fitinar da kake nufi ya Umar, wannan fitinar kai Allah ya tseratar da kai daga riskanta, kar ka ɗaga hankalinka, kar ka damu, Allah Maɗaukakin Sarki ya kare ka, ya kange ka daga riskar wannan fitina ɗin.
ya gaya sayyidina Umar, tsakaninka da kai akwai katanga ko kofa wacce take ta karfe, tsakaninka da wannan fitinar akwai kofa wacce take mai karfi ta karfe, saboda haka wannan fitinar kai ba za ta riske ka ba. Ya gaya sayyidina Umar, Allah ya dade shi, sayyidina Umar ya ce to wannan kofar da take tsakanina da fitinar bude ta za a yi ko karya ta? Hudhaifa dan Yamani ya ce karya ta za a yi. Ya gaya sayyidina Umar ya ce wannan kofar da take tsakaninka da fitinar karya ta za a yi, idan aka karya ta kuma musulmi ba za su ƙara zama lafiya ba har a yi tashin alkiyama, an dinga satsin sa tsakanin musulmi, musulmi na cin kafan musulmi, musulmi na yakan musulmi, musulmi na mai da martani wa musulmi, amma kai tsakaninka da wannan fitinar akwai kofa ta karfe, kofar kuma ba bude ta za a yi ba karya ta za a yi, an karya ta kuma musulmi sun shiga cikin fitintinu da sabani da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da cin kafar juna, halin da musulmi za su samu kansu a ciki kenan. To sai Huzaifa dan Yamani ya yi shiru. To daga cikin waɗanda suke zaune a wannan majalisin sai suka samu wani babban tabi'i cikin tabi'an musulunci wanda ake kiransa Masruq. Masruq yana da ilimi mai tarin yawa, ya dauki hadisai a gurin ummuna Aisha matar Annabi Allah ya dade ta. Sai suka samu Masruq, suka ce ya je ya samu Hudhaifa ya tuntube shi wannan kofar wace iriyar kofa ce haka. To shi kuma Masruq dangane da mas'aloli na addini baya tsoron tambaya, baya kunyan tambaya, zai je kan kowa ya tambaya, shi yasa aka wayi gari ya tara ilimi mai yawa, saboda ba shi da tsoro wajen tambaya, ba kunya tare da shi wajen tambaya. To sai je samu Hudhaifa dan Yaman, bayan ya gama waɗannan bayanan wa sayyidina Umar, sai je samu Hudhaifa dan Yaman, sai ce masa ni kofar nan da kai bayani ta karfe wa sayyidina Umar, wacce take tsakanin sayyidina Umar da afkawa cikin fitina, kuma kace karya ta za a yi, wata irin kofa ce haka? Hudhaifa dan Yamani yace wannan kofar ita ce sayyidina Umar. Haka Annabi ya bada labari cewa wannan kofar ta karfe shi sayyidina Umar din karan kansa shine wannan kofar ta karfe, wanda in an karya ta to daga nan fitintinu sun barke cikin al'umma musulmi. Yace to kuma sayyidina Umar ya san cewa shine kofar? Ji Masruq ya tambayi Hudhaifa, Hudhaifa ya ce kwarai kwa ya san cewa shi ne kofar, kamar yadda ka san cewar bayan jiya, bayan gabanin yau akwai jiya. An gane wannan Hausar? Ai kafin yau jiya ta zo ko? Kaga wannan abu ne wanda ba shakku ciki, ba tantama, dole jiya ta gabaci yau. Kamar yadda muka sani cewar kafin mu zo yau jiya ta riga ta gabaci yau, to haka sayyidina Umar ya san cewar shi ne wannan kofar wacce za a karya ta. In an karya ta kuma daga nan fitintinu ya buɗu. To amma ba a karya ta ba, musulmi suna nan cikin kariyarsu, suna nan cikin garkuwarsu, ba wanda ya isa ya tunkari musulmi da sharri ko ya yi harara wa musulmi. A'a, musulmi yana da ɗaukaka, yana da izza, yana da buwaya, sannan kuma suna zaune ƙalau tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya. Amma ana karya wannan ƙofar, to shikenan musulmi sun samu matsala. Ƙofar kuma ita ce sayyidina Umar. Yace tabbas sayyidina Umar ya sani, kamar yadda kasancewar kafin yau akwai jiya, to haka sayyidina Umar ya san cewar shine wannan ƙofar. Kenan sayyidina Umar ya riga sani. Ta ina ya sani? Hudhaifa dan Yaman ne ya ba shi labari. To shine bayanin da yake yi a nan cewa shi sayyidina Umar al-Hisn al-Mani shi garkuwa ne mai kariya, mai bada kwaba, tabbas garkuwa ne. Allah ya sanya shi zama garkuwa wa al'umma musulmi, an zauna zaman lafiya cikin walwala, cikin daula, kuma an zauna cikin ƙarƙashin adalci da jagoranci na adalci, kuma an zauna musulmi tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya, ba a samu matsala ba sai bayan kashe sayyidina Umar. To ana kashe sayyidina Umar kuma daga nan fitintinu suka barke tsakanin al'umma musulmi, an samu yaƙi tsakanin musulmi su ya su, wanda aka kira shi da Mauki'atu Jamal, ɓangaren dakarun sayyidina Aliyu da ɓangaren magoya bayan Talha ɗan Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam da matar Annabi ummuna Aisha, Allah ya dade su gaba ɗaya. Kaga wannan sahabbai ne masu girma, masu falala, masu ɗaukaka, waɗannan kamma da Talha dan Ubaydillah da Zubair ibn al-Awwam ta wannan hanin Ali dan Abi Talib ta wannan hanin dukan su suna cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna suna cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna sannan kuma uwa uba ga matar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a duniya annabi ba wanda yafi so kamar ta an tambaye shi ayyun nas ahabbu ilaik cikin mutane wa yafi soyuwa gare ka yace Aisha Aisha ta fi soyuwa gare shi matansa sun koka masa cewar yayi magana wa sahabbansa in sun tashi masa kyauta su masa a duk ɗakin matar da yake cikin matansa kar su keɗe ɗakin Aisha annabi bai saurari wannan ba wannan korafi na matansa bai saurara ba daga ƙarshe ce musu yayi kar su cutar da shi akan Aisha Allah yarda da ita kaga kenan waɗannan madaukaka mutane ne me ya haifar da wannan fitina kamar yadda bayani ya gabata wannan kofa da aka karya wacce take mai ƙarfi wacce take a matsayinta ta garkuwa wa al'umma musulmi shine ya sanya aka yi ta samun baraka daga ƙarshe daga baya aka zo aka samu yaƙi ya barke tsakanin dakaru da suke magoya bayan sayyidina Aliyu da kuma wanda suke magoya bayan sayyidina Muawiya Allah ya yarda da su gaba ɗaya an zo an zubda jinin sayyidina Uthman aka zo aka zubda jinin sayyidina Aliyu waɗannan duka kalifofi ne shiryayyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma suna cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna kuma sirkai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Ali ya auri yar annabi Fatima sayyidina Uthman ya auri ya na annabi ɗaya bayan ɗaya ya auri Ruqayya ta rasu yazo ya auri ummu kulthum dukan su sirkai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duka kashe su aka yi saboda karya wannan kofa da aka yi sai aka wayi gari garkuwar da musulmai suke cikin ta zamanto yanzu kamar ta yayi gare su kamar yadda Hudhaifa dan Yaman ya bayyana yace qaba khilafatahu kullaha radiyallahu anhu fi khidmati dinihi wa aqidatihi wa ummatihi allati tawalla amra qiyadatiha Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya gudanar da khalifancin sa gabaki daya fi khidmati dinihi wajen hidima wa addinin sa ya gudanar da khalifancin sa gabaki dayan sa wajen hidima wa addinin sa wa aqidatihi da aqidarsa wa ummatihi da kuma al'ummar sa allati tawalla amra qiyadatiha wanda ya jibinci al'amarin jagorancin wannan al'umma ta sa فكان القائد الاعلى للجيش sai aka wayi gari sayyidina umar ya zama komanda ya zama jagora wanda yake na can sama ololuwa ga mayaka duk inda aka samu dakaru na musulunci mayakan musulunci sojojin musulunci sayyidina umar shine komandan su na gaba daya saboda shi suna da abin da suke aiwatarwa suna aiwatarwa ne da umurnin sa da yawun sa Allah ya yarda da shi yace wal faqih al mujtahid sannan sayyidina umar faqihi ne ma'ana masanin fiqihun addinin musulunci kuma mujtahidi ne yana kokari yayi ijtihadi ya zaqulo hukunce daga nassoshi na alqur'ani ko kuma hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama alladhi yarji'u al jami'u ila ra'ayi wanda galibin mutane suke koma zuwa ga ra'ayinsa sautari da dama saboda ya fahimci addinin musulunci gwargwadon zama da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal qadi al adil sannan kuma shi alqali ne mai adalci annazi tsarkakacce wanda in ya tashi hukunci yana tsarkakaccen hukunci me yasa hukuncin sai zamanto tsarkakacce saboda yana komawa ga alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi yasa hukuncin sa ya zamanto tsarkakacce haka a yau duk wanda zai yi hukunci duk alƙalin da zai yi hukunci in har zai koma wa alqur'ani da sunna to tabbas ko tantama babu ko shakka babu zaka tarar hukuncin sa tsarkakaccen hukunci ne saboda baya hukuncin Allah da manzon sa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun waye ya kai Allah iya hukunci babu a duniya hukuncin sayyidina Umar yana yi ne da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wal abal hanun arrahim bir ra'iyya saghiriha wa kabiriha da'ifiha wa qawiyaha faqiriha wa ganiyiha. Sannan har ila yau sayyidina Umar ya kasance uba ne mai jin kai mai tausayi bir ra'iya ga talakawa. A lokacin da ya gudanar da jagorancin sa yana daukan kansa a matsayin uba ne, kamar yadda kowane uba yake dawainiya yayi hidima wa ƴaƴansa ya tausaya musu, to haka sayyidina Umar yayi wa talakawansa. Ya dauki kansa a matsayin uba ne a lokacin da ya gabatar da jagorancin sa ga al'umma, ya nuna jin kansa da tausayin sa ga al'umma, kuma bai kebe wani baban da wani. Shi yasa yace sagiri hawa kabiri ha, kananu daga cikin wannan al'umma din da manyan su kowanne ya hadu da tausayi da jin kai na sayyidina Umar. Jin kai da tausayi na sayyidina Umar ya lullube shi, ya kewaye shi. Da'ifi hawa qawiyha, mai rauni da kuma mai karfi, duka ba wanda jin kai da tausayin sayyidina Umar bai mamaye shi ba. Faqiri hawa ganiha, talakkawan al'umma da masu kudin al'umma, duka ba wanda jin kan sayyidina Umar da tausayawarsa bai mamaye shi ba. As-sadiq al-mu'min, mutum ne wanda yake mai gaskiya. Al-mu'min billahi wa rasuli, wanda yayi imani da Allah madaukakin sarki, kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na manzon Allah. As-siyasiyul muhannak al-mujarrab, sannan har ila yau daga cikin siffofin sayyidina Umar siyasiyul, shi ya san siyasa ciki da wai da bai. Yanda ya gudanar da jagorancin sa kana gani ka san, ya san yanda ake gabatar da jagoranci, masanin siyasa. Al-muhannakul mujarrab, wanda yake da gogewa, yake da tajruba, wato yana da gogewa akan siyasa, yana da tajruba akan siyasa, ya kware a fagen siyasa, shi yasa yayi nagartaccen jagoranci. Wal idariyul hakimul hazim, har ila yau kuma ya san administration, harka da ya shafi office, ya san wannan, ya goge a wannan bangare din. Mutum ne wanda yake mai hikima, mutum ne wanda yake hazimi, tsayayyen mutum, jajirtaccen mutum. To nan dai har zuwa ƙarshen wannan bayanan duka yana ta ƙoƙarin zubo siffofi ne na sayyidina Umar, wanda har mu kai ƙarshe zai ɗauke galibin lokacin namu. To kusan dai in mun kula da wannan bayanai da mawallafin wannan littafi ya zubo su, kamar shimfiɗi yayi, gabatarwa yayi, kafin ya je kan gabar asalin maudu'insa da ya ce al-ayyamul akhiratu fi hayatil faruq, kwanaki waɗanda suke na ƙarshe-ƙarshe a rayuwar Faruk. To nan dai zama kamar shimfiɗi yayi. To mu je mu duba kwanakin ƙarshe-ƙarshen a rayuwar Faruk din, Allah ya yarda da shi. Ya ce du'a'u Umara fi akhiri hajjatin lahu sanata 23. Nan ne zai fara fito mana da bayani kan kwanaki na ƙarshe-ƙarshe a rayuwar Faruk. Ya ce du'a'u Umara, addu'ar da sayyidina Umar yayi, Allah ya yarda da shi, fi akhiri hajjatin lahu, a ƙarshen hajjinsa na ƙarshe, a ƙarshen aikin hajjinsa, ma'ana bayan ya kammala hajjinsa wanda shi ne hajjinsa na ƙarshe a rayuwarsa, wanda bayan shi bai sake yin hajji ba, Allah ya ɗauki rayuwarsa. Sanata 23, shekara ta 23 bayan hijira, sayyidina Umar ya yi addu'a a ƙarshen aikin hajjinsa, bayan ya kammala aikin hajji, kuma aikin hajjinsa wanda ya zama shi ne na ƙarshe a rayuwarsa, ya yi addu'a ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala. Wace irin addu'a ya yi, ita ce za a hakaito mana ƙarƙashin wannan maudu'i. Ya ce an Sa'id ibn al-Musayyib anna Umara radiyallahu anhu lamma nafara min Mina anaha bil abtah fakawwama kumatan min batha فألقى عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة wannan ita ce addu'ar da sayyidina Umar yayi a lokacin da ya kammala aikin hajjin sa wanda aikin hajjin da bai sake yi ba wannan an samu daga Sa'id ibn al-Musayyib wannan riwayar da muka karanta ta isnadin ta mai inganci ne ibn Shabbah ya fidda ita cikin tarihul Madina Sa'id ibn al-Musayyib babban tabi'in musulunci ne yake bada labari cewa anna Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه كي ولله سيدنا عمر الله رددشي لما نفر من منا لوكتن دي تهود غمنا باين يكمل ايكن حجي يتهود غمنا رانا شاء اكو غواتا كينا رانا شاء اكو غواتا بالحجة يابرو منا يكمل ايكن حجي اناخ بالابطح سيزو ونقري تنقص مكة دا اكي كرنسا الابطح الابطح lokacin da manzon Allah ya je aikin hajji nan ne masaukin manzon Allah a Makka kamar yanzu yau alhazan da suka tafi suke Makka sun je aikin hajji ai zaka tarar wannan yana wancan hotel wannan yana wancan hotel ɗan ƙasa kaza suna hotel kaza ɗan ƙasa kaza suna hotel kaza masaukin su kenan a Makka to manzon Allah ma lokacin da ya je Makka aikin hajji masaukin sa a Abtah ne Abtah kuma can ƙasan Makka ne to sai zamanto sayyidina Umar shi ma da yazo da lokacin kalifancinsa lokacin jagorancinsa idan ya shigo garin Makka aikin hajji inda yake zama masaukin sa inda manzon Allah ya dauka a matsayin masaukin sa shine Abta yanzu sayyidina Umar ya dawo daga Mina mun san alhazai idan suka dawo daga Mina suka zo Makka kowa yana koma masaukin sa gabanin ayi dawafin bankwana kowa ya kama hanyar garin su to haka shi ma sayyidina Umar lokacin da ya taho daga Mina ya kammala aikin hajji sai ya tafi zuwa ga masaukin sa inda ya sauka a Makka shine Abtah can kasan Makka yace fa kawwama kumatan sai ya tattara ƴan tsakuwa da ya isa Abtah din ya saki raƙumar sa ta je ta yi kiyo sai ya tara ƴan tsakuwa hakan nan ya tattara ƴan tsakuwa fa alqa alaiha tarafa thawbahu sai ya jefa wani sashe na mayafinsa ko suturarsa a kan wannan tsakuwar da ya tara a wuri guda. Sun mastalƙa alaiha sai kwanta yana kallon sama a kan wannan tsakuwa da ya tara ya shimfiɗa wani sashe na suturarsa. Istalƙa shi ne mutum ya kwanta a gadon bayansa. Ya zamanto ya kwanta rigingine yana kallon sama. To haka sayyidina Umar ya yi. Bayan ya tara ƴan tsakuwa guri ya danyi tudu haka sai ya sanya wani sashe na suturarsa a kan wannan tsakuwar sai ya kwanta haka a rigingine yana kallon sama wa rafa'a yadaihi ila sama sai ya ɗaga hannayensa zuwa ga sama faqala sai ya ce kenan yanzu addu'a zai yi ya ce Allahumma kaburat sinni ya Allah shekaruna sun yi girma ma'ana sun yi yawa tsufa ya zo min tsufa ya kama ni shekaruna sun tura wa da'ufat quwwati bayan turawar shekaruna ƙarfina yayi rauni inda idan mutum ya haura shekara 60 ai za a ce shekarunsa sun tura to sayyidina Umar a lokacin shekarunsa 63 to shine yace shekarunsa sun girmama ma'ana sun yi yawa sannan kuma ƙarfinsa ya raunata dama wa mannu amiru nunaqisu fil khalq Allah ya ce duk wanda aka shekarar da shi yayin shekaru da yawa yana rayuwa to za a rage value din sa zai zamanto karfin da yake da shi kuzarin da yake da shi a bayan ziyara ku abinda a da zai iya yi yana dan shekara 20 30 40 50 to a lokacin da yayi 60 isa ma sai kaga ba zai iya ba idan da zai iya gudu na kilomita guda to yanzu ko na rabin kilomita ba zai iya ba saboda karfinsa ya ragu an rage masa karfinsa to shine ya daga hannu yana roƙon Ubangiji cewa ya Allah shekaruna sun tura karfina yayi rauni wantasharat ra'iyati sannan kuma talakawa sun watsa a sassan duniya da idan ya zama waɗanda ake jagoranta bai wuce tsakanin Makka da Madina ba to yanzu fa waɗanda ake jagoranta sun yi yado sun yi yawa dube da cewar daular musulunci ta mamaye gurare da dama duk inda kuma daular musulunci ta mamaya za su zamanto karkashin jagorancin Sayyidina Umar. Kaga daular musulunci ta mamaye yankin Rumawa. Idan an ce yankin Ruma shine can yankin Sham, kace irin su Suriya, kamar yadda Laraba suke kiran gurin, suna kiransa da Suriya. Irin su Palestine, irin su Jordan, wannan duk yana yankin Sham. Irin su Busra duk suna yankin Sham. Waɗannan yankuna duka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su shiga musulunci ba, haka zamanin Sayyidina Abubakar. Amma zamanin Sayyidina Umar wannan yanki ya zama na musulmi. Duka wanda suke rayuwa a wannan yanki duk musulmai ne, wanda ba musulmi ba ƴan tsiraru ne, suna ba da jizya wa daular musulunci. To sannan idan ka koma yankin Farisa, yankin Farisa zaka iya cewa irin su Iraki, irin su Iran duk suna yankin Farisa, irin su Jalawla duk suna yankin Farisa. To waɗannan yankuna su ma sun shiga ƙarƙashin ikon musulmi, wanda da zamanin manzon Allah ba sa ƙarƙashin ikon musulmi, haka zamanin Sayyidina Abubakar. Amma zamanin Sayyidina Umar sun shiga ƙarƙashin ikon musulmi. Galibin waɗanda suke rayuwa a wannan yankuna musulmi ne, ƴan tsiraru wanda ba musulmin ba suna ba da jizya wa daular musulunci. To ka kada ka taho Afirka, gabashin Afirka, irin ka ce kaman ƙasar Misra, a wancan lokaci ita ma ta musulunci ya mamaye ta. Sayyidina Umar yana da gwamnansa a wannan yanki da ya tura, bai tsaya iya nan ba har ka taho tsakiyar Afirka, har a taho yammacin Afirka. A zamanin Sayyidina Umar duka sai da musulunci ya ratso. To kaga ko shakka babu, zai zama talakawan Sayyidina Umar sun yi yaɗo sun yawaita. To kuma gashi sun yawaita, shi kuma ƙarfinsa ya yi rauni, yana tsoro kar ya kasa, kar yanzu yadda al'umma suka yi yawa kuma duk ƙarƙashinsa suke shi kaɗai, shi kuma shekaru sun tura masa, kar ya kasa sauke nauyin da ke wuyansa. Wannan abin da yake tsoro kenan, shi yasa zai yi wannan addu'a din. Ya ce wan tasharat ra'iyati, sannan talakawa na sun watsu, ma'ana sun yi yawa, gashi ni na yi rauni, shekaru sun tura mun, kuma tare da haka talakawa sun mun yawa, ma'ana amanar da ke wuyana ta yi yawa saboda waɗanda nake jagoranta yanzu sun yi yawa. To wannan dalili yasa Sayyidina Umar yake roƙon Ubangiji, yace faqbidni ghayra mudayyin, to ya Ubangiji ka ɗauki rayuwata, ka ɗauke ni na koma gare ka, tunda ni yanzu na yi rauni, shekaru sun tura mun, kuma ma talakawa na sun yi yawa, kamar ba zan iya jagoranta su ba saboda rauni da na yi dube da shekaru yadda suka tura. To saboda haka ka ɗauke ni in koma gare ka, ghayra mudayyin, ba tare da na tauye wani abu da ya kamata a ce na cika shi ba, na haƙoƙin waɗannan al'umma da nauyinsu yake wuyana. Ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi ya koma gare shi. A ga wannan zai nuna maka taƙawa da Sayyidina Umar yake tare da ita. Yanzu yana tsoro nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya tsora a wuyarsa, kar ya je bai sauke wannan nauyin ba, yake roƙon Allah ya ɗauke shi ya koma gare shi. Mu kuma a yau faɗi tashi ake sai mutum ya ɗauki wannan nauyin ya aza wa kansa, wani da ƙarfi ma zai zo ya hausa ya ɗaura wa kansa wannan nauyin. Ga Sayyidina Umar shi tsoron nauyin yake, kar ya je bai sauke ba, bai sauke nauyin yadda ya kamata ba. Mu kuma a yau wawan nauyin ake yi. Nauyi ne da zai zama ya hau wuyanka na al'ummar da kake jagoranta, a yau wawarsa ake, hassaya ake yi da kuɗi, har zub da jini ake don a samu a hau kan wannan jagoranci, wanda kuma yana ɗauke da nauyi na al'ummar da ake jagoranta. Ya ce faqbidni ilaika ghayra mudayyin, ka ɗauke ni zuwa gare ka, ma'ana ka ɗauki rayuwata na koma gare ka, ba tare da na tauye nauyin da ka tsora mun na waɗannan al'ummu da nake jagora a kansu ba. Wala mufarritin, ba tare kuma da na yi azarɓaɓɓiya na wuce gona da iri ba. Shi yasa khairul umuri awsatuha, mafi alkhairin al'amura tsaka-tsakiya. Kar mutum ya tauye kuma kar ya zarme, ka tsaya a tsaka-tsakiya. Wannan ita ce addu'ar da Sayyidina Umar yayi, Allah ya yarda da shi, lokacin da ya kammala aikin hajjinsa. A ƙarshen aikin hajjinsa ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi ya koma gare shi. akwai abubuwa da ya kamata mu yi la'akari da su dangane da wannan addu'a ta Sayyidina Umar. Abu na farko da zamu yi la'akari da shi, Sayyidina Umar ya kula da aikin da yake kokarin karewa, aiki ne mai girman gaske, shine aikin haji. Sa'annan kuma rukuni ne cikin rukunan musulunci, to sai yayi amfani da wannan damar. Kenan yanzu duk wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta masa yin aikin haji, dama ce ya samu idan yana da wata bukata ya gaya wa Ubangiji, insha Allah Ubangiji zai saurara. Saboda duk lokacin da ka shiga ibada mai girma irin wannan, musamman ibada ta aikin haji, to karka bari ka fita daga cikin wannan ibada face ka isar wa Ubangijin ka bukatarka. Akwai tsammani mai girma Ubangiji zai saurari wannan bukata taka. Idan koke kake da ita zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, ka isar masa da kokenka, zai share maka hawayenka. To shi yasa Sayyidina Umar sai amfani da wannan dama wajen gayawa Ubangiji subhanahu wataala bukatarsa, gabanin ya bar garin Makka, gabanin ya karkare aikin haji, tunda bai yi dawafin ban kwana ba, yake gaya wa Ubangijinsa wannan bukata ta. So wannan abu na farko kenan da ya kamata mu kula da shi a wannan addu'a ta Sayyidina Umar. Abu na biyu da ya kamata mu yi la'akari da shi karkashin wannan addu'a ta Sayyidina Umar, zamu fahimci cewar tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa, duniya ba ita bace gaban su. Yardan Ubangiji ita ce a gaban su. In Ubangiji ya yarda da su, to su suna ga sun rabautu duniya da lahira. Saboda haka duniya a ina jagora, a na tara abun duniya, wannan ba shi bane a gaban su. Sai abu na uku da zamu yi la'akari da shi karkashin wannan addu'a ta Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, zamu fahimci yadda yake kokarin ya ga ya sauke nauyin da ke wuyansa ba tare da ya tauye ba. Shi yasa ya roki Ubangiji subhanahu wataala ya dauke shi ya koma gare shi, dube da cewa yayi rauni. Abu na ƙarshe da zamu duba a wannan addu'a ta Sayyidina Umar, zamu iya cewa wannan addu'a ta Sayyidina Umar bata yi karo da hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Cikin hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin cikin sahihansu, Imam Ahmad ya fitar da hadisin cikin Musnad dinsa, annabi yana cewa la yatamanna ahadukumul mauta, kar dayanku yayi burin mutuwa. Wannan annabi hani yake yi, ya hana wani daga cikin sahabbansa yayi burin mutuwa, sannan ma wani daga cikin mu al'ummarsa yayi burin mutuwa. Annabi yace la yatamanna ahadukumul mauta, kar dayanku yayi burin mutuwa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Me yasa annabi ya hana wani yayi burin mutuwa? Dalilin su ne kamar haka. Annabi ya ce imma musiun fayastaghfiru, kar yayi burin mutuwa. Me yasa annabi ya hana shi burin mutuwa? Zai iya yiwa shi mai sako ne, yanzu idan Allah ya kara masa rayuwa mai tsayi ba sai ya nemi gafarar Ubangiji ba bisa sakon da ya ta yi, kar yana ta aikata sako kuma ya zo yayi burin mutuwa ya tafi ya je shiga cikin fushin Ubangiji. To abin da yafi dacewa da shi kar yayi burin mutuwar, fatan tsayin kwanaki da Allah zai kara masa, rayuwa da Allah zai kara masa, fatan ya roki Ubangiji subhanahu wataala ya gafarta masa abubuwan da ya ta aikata na zulmi. Kenan karin kwanaki riba ce ga musulmi, na ya samu damar ya nemi Ubangiji ya gafarta masa zunubansa. Yace au muhsinun fayazadu, ko kuma mutumin kirki ne ba mutumin banza ba, ba mai sako bane. To in mutumin kirki ne ma duk dai riba kafa ce, in mutumin kirki ne kaga sai karawa lalitarsa lada kan lada ya kara, tun duk lokacin da rayuwa ta kara tsayi mutum kuma mutumin kirki ne, kaga yana karawa kansa ne lada, yake karawa kansa credit, yake karawa kansa. To ta ko ta kowane bangare dai ba a so musulmi yayi burin mutuwa. In mai sako ne, karin rayuwa da zai samu, bonus da zai samu na kwanaki, zai nemi gafarar Ubangiji. In kuma mutumin kirki ne, karin kwanaki da zai samu a rayuwarsa, zai kara a ayyukan alkhairi, ya kara samun lada kan ladan da ya samu a baya. To shi yasa annabi ya hana kar wani yayi burin mutuwa. To anan gurin ga Sayyidina Umar yana roƙon Allah, madaukakin sarki ya dauke shi ya koma gare shi shin bai karo da wannan hani na manzon Allah ba mun fahimci bayani manzon Allah ya ana wani ya burin mutuwa cikin al'ummar sa sayyidina Umar kuma anan gashi yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dauki rayuwarsa ya koma gare shi annabi a wani a wata riwayar da Bukhari da Muslim suka fitar da ita yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta kar dayan ku yayi burin mutuwa lidurrin nazala bi saboda wata cuta da ta sauka gare shi yana jin radadin wannan cuta sai yace ni kamar da mutuwa ne na huta annabi yace kar kai haka kar dayan ku yayi burin mutuwa saboda wata cuta da ta sauka gare shi ta hana shi bacci ta hana shi cin abinci ta hana shi kwanciyar hankali kada yayi burin cewa Allah ya dauki rayuwarsa fa in kana labudda in har ya zama ba makawa sai mutun yayi burin mutuwa falyakul to abin da ya kamata ya fadi shine yace Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan ya Allah kara yadda ni matukar rayuwar alkhairi ce gare ni wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan kuma ka dauki rayuwata idan har mutuwar ita tafi zama alkhairi gare ni ma'ana ka roki alkhairi gurin ubangiji kar zafi da radadi na ciwo yasa ka ce ni kan ma da mutuwa ne na huta ayin ka mutu ina kake da garantin ka huta wataƙila anan ne aka fara bala'in fa kenan mutuwa ba lallai ta zama maka hutu ba ta yi ma yanayin da kake ciki ya fi maka dama akar mutuwar saboda baka san me zaka je ka tadda a mutuwar ba to shi yasa mutum kar yayi burin mutuwa duk irin radadin da yake ciki duk irin matsanancin yanayi da yake ciki kar yayi burin mutuwa kawai ya roki Allah madaukakin sarki in rayuwar ce mafi alkhairi gare shi Allah ya ci gaba da rayar da shi in kuma mutuwar ce mafi alkhairi gare shi Allah ya dauke shi to ɗan uwa idan mun kula zamu ga cewar wannan hadisi kamar a zahiri yayi karo da wannan addu'a ta sayyidina Umar ko to malamai da suka zo ƙarin bayani da ta'aliki da fashin baki dangane da wannan addu'a ta sayyidina Umar suka ce bai karo da wannan hani na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama me dalili dalilai guda biyu dalili na farko hadisin da muka karanta din nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi kar dayan ku yayi burin mutuwa saboda wata cuta da ta sauka masa malamai suka ce cikin magabata kenan suka ce wannan cutar ana nufin ta duniya ba ta lahira ba kenan in cutar lahira ce ta sauka gare ka babu laifi kai burin mutuwa kamar ya cutar lahira mun fahimci cutar lahira kuwa mafi girman cutar lahira shine shirka mutum yana cikin tauhidi ya koma shirka wannan cuta ce mutum yana sunna ya koma bid'a wannan cuta ce mutum yana da'a ya koma sabo wannan duka cuta ce ta ina ta lahira ita cutar lahira ba za ka ganta a zahiri ba sabanin cuta ta duniya za ta iya taba gangan jiki ko ta taba dukiya ko ta taba iyalai ko ta taba kadara ko ta taba gida ko abun hawa duk wannan cuta ce ta duniya amma cuta ta lahira fa shine ta taba imanin mutum wannan ita ce cuta ta lahira to shine malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam hannan da yake cewar la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi kar dayan ku yayi burin mutuwa yayi fatan mutuwa saboda wata cuta da ta sauka gare shi yana nufin cuta ta duniya ba ta lahira ba kenan yanzu in cuta ta lahira ce kake tsoro katan saukata ta mamaye ka nan ba laifi ka nemi kai burin mutuwa misali kana tsoro yanzu al'ummar da kake rayuwa cikin ta duk ta gurbace ka ci gaba da rayuwa cikin ta kai ma zaka gurbace to nan kaga ai zaka hadu da cuta ta me ta lahira to nan babu laifi in kai burin mutuwa haka malamai suka ce amma in cuta ta duniya ce kana fama da matsanancin typhoid matsanancin malaria ya hana ka bacci ya hana ka cin abinci ya hana ka nitsuwa ta zuci kullun jikinka kaman garwashin wuta kace ni kan ma da mutuwa ne na huta to shine hanin ubangiji saboda wannan cuta ce ta duniya in cuta ce ta duniya to ita ce hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan amma cuta ta lahira fa ba ita bace manzon Allah yake magana akan ta me dalili an kawo mana dalilai har guda uku zuwa hudu amma ba za mu samu daman kawo su ba gaba daya za mu dauki dalili guda daya ta bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana cewa wannan hani na manzon Allah cewar kar wani yayi burin mutuwa kar wani yayi fatan mutuwa saboda cuta da ta sauka gare shi magabata suka ce cuta ta duniya ake nufi akwai hadisin da zai kara tabbatar mana da cewar cuta ta duniya annabi yake nufi amma in cuta ta lahira ce fa ba ita annabi yake nufi ba yanzu inda za ta afko mutum ko mutum yana tsoro kar ta afko masa to wannan babu laifi yayi burin mutuwa ya ma roki Allah ya dauki rayuwarsa kamar yadda anan sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya roki Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa akwai misali cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma misali cikin ayyukan magabata to kowanne zamu dauki misali daya a hadisin manzon Allah zamu dauki daya a ayyukan sahabban manzon Allah zamu dauki misali daya akwai hadisi da Imam Malik ya fitar da shi cikin muwaddansa sannan Imam Al-Bazzar ya fitar cikin musnad dinsa hadisin da aka samu daga Thauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yarda da shi yace manzon Allah a galibi cikin addu'arsa yana cewa Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairat ya Allah ni ina roƙonka ka sanya ni in zama mai aikata alkhairi wa tarkal munkarat ka sanya ni in zama mai barin duk wani abu wanda aka kyamace shi a shari'a abun ki a addinin musulunci abun ki a shari'a ya Allah ka sanya ni in zama mai barin sa wa hubbal masakin ya Allah ka sanya mun son miskine a cikin zuciyata wa idza aradta bin nas fitnatan ya Allah in ka nufi mutane da fitina wata irin fitina fitina ta addini mutane su zamanto a shararai su zamanto fandararru yan bid'a wanda duniya suka sa gaba ba lahira ba Allah in ka yi nufin ka fitini mutane da fitina irin wannan faqbidni ilayka ghayra maftunin ni ka dauke ni in tafi gare ka ba tare da ni ka fitine ni ba mun kula da wannan hadisi na manzon Allah yanzu Allah yanzu yana roƙon Allah in Allah ya yi nufin zai fitini bayi a lahirarsu to shi ya ɗauke shi ya koma gare shi ba tare da shi fitinar ta maye da shi ba ta mamaye da shi ba to shi yasa a wancan hadisi da muka karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana wani yayi burin mutuwa saboda cuta da ta sauka gare shi malamai suka ce cutar da ake nufi ta duniya ce ba ta lahira ba saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake roƙon Allah madaukakin sarki idan yayi nufin zai fitini bayinsa fitina ta lahira ya jarrabe su da fitina ta lahira na kafarsu ta goce na abin da ya shafi shirka bid'a al'umma ta zama duka shirka ta zama ruwan dare cikin al'umma bid'a ta zama ruwan dare cikin al'umma mutum ya ji tsoron rayuwa cikin irin wannan al'umma sai roki Allah madaukakin sarki ya dauke shi ya koma gare shi saboda kar ya fitini da al'ummar da yake rayuwa a cikin ta to kaga wannan ya nuna mana kenan hanin can na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai shafi fitina ko cuta ta lahira ba ya shafi fitina ko cuta ta duniya to misali na karshe kuma ina ga lokaci ba zai ba mu dama mu kawo ba muna da wani misali daban bayan wannan misali da muka karanta na addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma misali cikin ayyukan sahabban manzon Allah da zai ƙara ƙarfafar wannan addu'a ta sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ina ga ba za mu samu damar kawowa ba sai Allah ya kai mu halka ta gaba za mu dasa aya anan abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته